Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 29 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai karkata akalar shi akan shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. Wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim yan Pioneer ta jiyo mana ra'ayoyin matasa a Ghana kan zaben Amurkan, sannan kuma ta tattauna da masu sharhi. Baya ga haka kuma mun duba irin muhimmiyar rawar da mata za su taka a zaben. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Mama sauraron mu barkanku da sake kasancewa da ku. Kamar yadda ku sani, ni ce ta ku Hawwa Abdul Karim yau kwaniya inda zan gabatar da wannan shirin. To yau shirin namu zai karkata ne kan zaben Amurka, inda za mu fara da jin ra'ayoyin matasa kan zaben Amurkan da tattaunawa da wasu masu sharhi akan zaɓin na ƙasa da ƙasa. Matasa a Ghana dai suna ganin zaɓen Amurka yana da alaka da zaɓen Ghana, inda mafi yawancinsu suka bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda za mu ji.
Sunana Muhammad Sani Asara. Wato game da zaben da za a yi ƙasar Amurka tsakanin Donald Trump da ita Kamala Harris, to gaskiya yawancin mutanen Afirka inda su samu ne da suna son yi da Kamala ta ci, ba saboda komai ba, saboda na farko dangantakanta da take ita baƙafata ce, sannan kuma shi Donald Trump sanda yake shugaban ƙasa ko su kalmomin da yi inda ya zama kamar zagi ne ga baƙaƙe.
Sunana Jamila Ahmed daga Ghana kuma ni ra'ayina kan wannan election din. To ni na so a ce a bar ruwa Kamala Harris a ga ita ma irin tuyon wainanta, because ana ganin cewa mata ba mu da jajircewa a lamura. To a gwada ta mu gani, dan saboda wayannan da suka wannan da ya tsaya takara da ita a Donald Trump ya taba yin mulki, an san irin kamun ludayinsa, kuma wasu ji da dadi wasu ba su ji da dadi ba. To a matsayinta na baka kuma ba ita ce farko ba dai a mulkin America, to amma ce dai a baka a mace dai a bari mu ma mu dama a dama da mu, saboda ina hasashe na ina ganin ki da wuya dai ta kai, amma a dai gwada a gani.
Ni mai magana sunana Sabakar. Akwai shakki ne Kamala Harris za ta iya dauka zaben Amurka, amma kuma ba lallai sai Kamala Harris ta dauki, shi yasa ya kamata ba mu yi dauka a nan Ghana. Ya kamata a sami saki a dai inda al'amari yake tafiya.
Sunana Masud na magana daga Ghana a birnin kasuwan Garba. Da gani da ba a irin ababen da ke gudana a Amurka, shemu ce da gani na dai na ce Trump na da upper hand da ya samu mulki. Ghana kuma party da ke ruling party yanzu na haka, they are the same as party she Trump. Amma in Ghana nan su ba sun disappoint Ghanaians. Esa party Kamala Harris That's wanda ke nan da Ghana partin Ghana nan as in NDC kuma suma za su samu mulki ga Ghana insha Allah.
Ni ne Ajia Zat. So Kamala Harrison tana cikin Democrats duka mun san kamar Democrats party nan da suka zo previous aikin su sun yi shi kan democracy freedom of speech kuma yayi daidai kuma mutane sun so yafi na Donald Trump da yazo domin shi ya zo da kamar fada da violence political aikin shi shi yasa yanzu kuma yana gudawa yazo kuma da kore wanda suka samu suka shigo America da yawa su koma garurukan su kuma mu ma kwana biyun ga cikin ikon Allah kwanakin ga yanwayen mu da yawa sun samu sun shiga America mu ba mu fatan yazo domin yau ya samu ya shigo ya dame mu domin yanwayen mu akwai wanda suka sayar da gidansu akwai wanda suka sayar da properties din su da suka samu suka shiga da shi in ba su yi sun aje wani abu ba ya komo da su kuma ai ya zama mun da damuwa
saurari ra'ayoyin matasa akan zaben Amurka yanzu kuma mun lalabo wani matashi Malam Shafiq Suleimana mai sharhi kan dukkanin lamura na siyasa kuma mazaunin Amurka inda zamu ji kowani sharhi zai yi akan zaben Amurka
kamar yadda kika sani ni ne Shafiq Suleiman zama kasar Amurka New York kuma political analyst akan ina dan Ghana Africa kuma ina da zama kasar Amurka a siyasa mu na farko siyasa mu na America dai yana tafiya yanda kamata da yake kin ga siyasa mu garin ga ba abinda ake hayaniya sosai hakan ga bane yasa wani sayidin man kana tafiya waje ba za ka san kaman ana ma wani abu ba she dai maybe in ka kunna TV ko kuma in ka ga cikin buses da cikin jirgi amman manda get ready to vote don early voting dai ya fara kenan na jin mutanen da muka zama kaman ce immigrants da muka shigo kasar American so tari muna da kaucewa zuwa ko kusanta da democracy shine waton one of the policies da ya bari muke son su ko muke yawan bulga musu kuriya suna tattalin baki ina batun immigration laws su yana da sassauci sun yi fito da kansu bayanin jama'a kamar su masu son baki ne ko ina ka fito har dai ka shigo cikin American sun karbe ka da hannu goma da zaran zaka zo ka zauna ne as a patriotic citizen ko kuma as a good citizen da zaka abide by their laws da dama mu ba mu support Donald Trump saboda yana da sanani yana da hayaniya bai da walwala da kuma kwanciyar hankali na wajen karban baki mutum ne da zaka ya ce muna in yazo power ya san yanda zai iya bari mutane ne da suka shigo a koma da daiwa gida to kin ga wanga mu ba abin da muke so muna ji bane saboda inda gida na da kyau da ba mu sacrifice rayukan mu mun bi cikin jungles mun shigo cikin America na neman halali ba to kin ga wanga ne one of the major policies ne zaka yake play great role yanzu hakan gan da ke yana maganan ga from the look of things nan abin ga Harris ta ci amma difference in bai yin yawa aside all these allegations in the kan shi yake zuwa court unga gashi nan dai left right center ga still suna son dai zama musu president me yasa saboda yana yawan su samu su inda yake
so yanzu muna tare da Sidu Alas Sando wani manazarci ne kan tsaro da siyasa assalamu alaikum Malam Sidu Sando a gurguje shin kana ganin zaben Amurka yana da tasiri ga kasashen yammacin Afirka musamman Ghana kuwa
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am bada bata lokaci ba wato zaben da ake yi Amurka kowane shekara hudu yana da babban tasiri ba yammacin Afirka kawai ba wato yana da tasiri yana da muhimmanci ga ko wani jiha watu njia Northern Africa, Southern Africa, Eastern Africa, watu African continent ndu kap baki daya zaren America na da tasiri akan kasachin Africa. Sana kuma bayan Africa muka duba Middle East watu West Asia. Hata makai shimu che dunia ndu kap baki daya zaren da America je yi yana da babban tasiri. Wannan tasiri na yana da dangani tasiri na saro, tasiri na tattalin arziki, tasiri na watu siyasa, sa'annan tasiri na watu hata ma wurin makamai, watu wurin military.
So me yasa mafi yawancin matasa a Ghana suke son Kamala Harris ta yi nasara a zaben Amurka, har wasu ma na ganin Donald Trump a matsayin wani abu na barazana haka?
Saboda Africa an san kaman akwai talauci, wani bangaren da ake duba a kori wato talauci ko ka rage talauci shine idan matasa suka samu dama suka shiga cikin America da wasu kasashen Europe su yi aiki su zo gida, irin wannan yana rage wato sanani tattaurin tattalin arzikin gari. So kaman da Donald Trump yazo gaskiya ya kulle borders, bai bude border kaman yanda Joe Biden yazo ya bude border ba. Shi yasa Africa nan ga sinkayen da muke yi ne shine bakakin Africa nan ga ana rukan Allah kaman wato Kamala Harris ta ci election. Idan ta ci election muka duba campaign promises da take yi, za su bude wato border na Africa su samu su shiga su yi aiki su duba iyalen su.
Ya kake ganin tsarin siyasar Amurka daga Ghana?
Wato tsarin mulkin mu yana dacewa da tsarin mulkin America ne, ko da yake Britain suka colonize Ghana, amma muka duba ba mu doki tsarin mulkin Britania ba. Tsarin mulkin America muke dokan presidential system ko ko executive system of government. So shi yasa America wani lokaci da aka yi zabe Al Gore da George Bush aka ce kaman an yi wani rashin gaskiya, rashin adalci a ciki, aka kida aka kirga wato ballot papers. Ballot papers na nuna kaman Al Gore ya ci, amma da aka zo aka yi da machine kuma shi aka ce kaman George Bush Jr. ya ci. Ya so ya kawo tashin hankali America, ya mutane sun so su yi shakka da wato muhimmancin demokratiya ko ko ingancin demokratiya na America. To wannan shekarar nan Ghana sun yi election su kan tsari, kan zaman lafiya, hal aka nada sabon sarauta kan lafiya. To wannan lokacin nan Ghana mun yi faraha sosai cewa kaman Ghana mun beat wato America ta wurin tabbatar da tsarin mulkin demokratiya. So shi yasa wahalwayo wannan Ghana muka tuna da wannan ya zo ya zamanto mana wato babban tarihi ne inda muke faraha da wannan. Amma kuma bayan wannan muna ga kaman abunda America suke yi ba mu ya mu tabbatar da shi ne adalci a wurin election. Sa'annan lokacin election sai kaga kaman garin nan, sauran garin na da wato wani sanani, mutum na iya zama ya wato ya sinkai cewa kaman ba yi hankali ba ko ko ba an yi roko sosai ba za a yi tashin hankali. Muna ga matasa ana kashe kashe, ana harbe sa'idin nan kuma a yanzu nan wato akwai mutane da dama inda ba su yadda da adalci na electoral commission ba. Aha, America da kyar a ce kaman ana shakkan ko wato electoral college.
Kasa akwai wani tunani da matasan Ghana ke yawan yi, mafi yawancin matasan Ghana sai kaga suna cewa kaman idan za a yi zaben Amurka, idan Kamala Harris ta yi nasara to jam'iyya mai mulki MPP ita kuma za ta yi nasara a zaben Ghana. Haka kuma suke ganin idan jam'iyyar Donald Trump ta yi nasara, wato babban jam'iyyar hamayya wato NDC a Ghana ita kuma za ta yi nasara. Ina matasan Ghana suka samu wannan tunanin?
Muna da NDC, muna da MPP, kaman yanda muke da Republicans, muna da Democrats daga America. Fagen siyasa tana gudana tsakanin America da Ghana da wasu kasashe na Africa. Amma abun ban mamaki ne shine abunda muka sinkayi a cikin Ghana, wato lamarin siyasar mu nan a cikin Ghana. Da yawanci da ya kamata a ce lokacin da Democrats ke rule America da shi aka samu kuma wato social Democrats na rule Ghana, kuma ba samun wani taimako, ba samun cin gaba ta wurin tattalin arziki, ta wurin siyasa, ta wurin kiyayewa, ta wurin tsaro.
kaman ana samu ana ga kaman kowane lokacin da Republicans ke rule wato America suna taimakan Ghana suna taimakan Ghana ko da ma capitalist ke rule Ghana kama a ce yan MPP ko socialist yan NDC ke rule Ghana wato yan Republicans nan kuma ana fahimta cewa kaman kowane lokacin da suka zo kan mulki suna son fada suna kai hari suna yaki da wasu kasashe kaman yanda George Bush senior yazo yaki da Saddam Hussein kaman yanda George Bush Walker Junior yazo yi fada da Saddam Hussein da Afghanistan da Syria da makamancin su to da yawanci muna ga kaman waɗanda ake ga kaman suna da sanani wato yan Democrats suna fada da garuka da su ke da taimako ma Africa ya ga waɗanda aka ga kaman su ba su zama Republicans ba kaman su Obama kaman su Joe Biden kaman su Bill Clinton da makamancin su
wallahi sai da zamu kawo karshen tattaunawar mu akwai abinda ya kamata kake ganin kai a tunaninka kake ganin gane ya kamata ta yi kwaikwayo da Amurka kuma Amurka ta yi kwaikwayo da Ghana bangaren siyasa mulki da zabe haka
na'am kwaikwayon da akwai ababai da dama da ya kamaci Amurka su koyu a wurin mu Ghana belle muka duba tarihi demokratiya na Ghana kamar yanda na fada a farko akwai lokacin da muke bugun kirji kaman wato mu ma ya kamaci America su yi kwaikwayo da namu kaman lokacin George Bush da Al Gore lokacin election da suka yi shi yasa wannan lokacin da za ga kaman Ghana America da ke bugun kirji kaman su ne uban wato demokratiya wato sun yi election ya so ya kawo tashin hankali amma wannan shekarar nan mun yi election mu ba da wani tashin hankali ba to wannan lokacin Ghana sunan Ghana ya bunkasa sunan Ghana ya spread a cikin duniyar nan duka mutane na duba kaman Ghana mun zama role model mun zama abun kwaikwayo ta wurin demokratiya to kuma bayan wannan muna ga mu ma ya kamaci mu kwaikwayo da America yanda institutions na America ke aiki yanda electoral commission electoral college na America ke tafiyar da lamarin zaben su yanda yan jami'an tsaro America yanda suke tabbatar da zaman lafiya da tsaro a cikin garin nan hal ayi zabe a kare to wa'annan ya kamaci mu ma mu yi kwaikwayo da America dan maza a ga na bai hausawa a ga suna da mutunci suna da girmama ba ko a ga na bai hausawa a ga suna da karamci suna da mai kalban canso gana
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga dukkan alamu mata za su taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban Amurka na wannan shekara ta 2024, inda ma a zaben da ya gabata na shekarar 2020 adadin mata ya ninka na maza a rumfunan zabe.
Yawan fitowar mata a zabe ya zata adadin maza a kowane zaben shugaban ƙasar Amurka tun daga shekarar 1984. Kuma kamar yadda CBS siyasar mata ta Amurka ta bayyana mata sun rika zaben jam'iyyar Democrat fiye da yadda suke zaben Republican a kowane zaben shugaba na shugaban kasar Amurka tun daga shekarar 1992
Not only do women turn out more than men but they live longer
ba yawan fituwa zabe ne kadai mata suka fi maza ba haka ma suna da tsaurai ne fiye da maza saboda haka irin wannan rukuni na dattawa za su sami ingantaccen wakilci na mata Da haka yake da muhimmanci ka samu ƙuri'un mata in dai ka tsaya takara a jam'iyyar Democrat.
Ta yin amfani da kalman baya-bayan nan na yawan al'umma a Amurka, mai ƙididdiga William Ferry na cibiyar nazari ta Brookings, ya yi nazarin yadda kada ƙuri'ar mata za ta kasance a shekarar 2024. Ya ce alamu na nuna nasara ga Democrat, a wani ɓangaren a iya cewa saboda ƙarin masu kada ƙuri'a mata a yau na da ilimin jami'a. Jadawalin zane a nan zai kasance mata farar hula masu kada ƙuri'a da ba su da ilimin jami'a a shekarar 2012 kashi 48 ne daga cikin 100 sai a shekarar 2016 inda ya kasance kashi 44 daga cikin 100 a shekarar 2020 kuwa kashi 40 ne daga cikin 100 a shekarar 2024 kuma kashi 38 ne daga cikin 100 Matan da ba su da ilimin gaba da sakandare waɗanda a tarihi suke iya zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na Republican za su kasance ƙasa da kashi 40 daga cikin 100 na masu kada ƙuri'a.
I think 2012
A bayan a shekarar 2012, mata farar fata da ba su da ilimin digiri suna da kashi 48 na daukacin mata. A yanzu yawan su bai wuce kashi 38 a cikin daukacin matan ba.
A halin yanzu, nasu kasan mata farar fata masu digiri da ke zabe, waɗanda a tarihi ke da yiwuwar zaben demokrasi yana karuwa. Sun kunshi kashi 23 daga cikin 100 na masu kada ƙuri'a a shekarar 2012. A shekarar 2014 sun kai kashi 27 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a. Adadin mata baƙar fata da Hispaniyawa da suka cancanci kada ƙuri'a ba su sauya ba. A jihohi 7 mahimmancin raba gardama, kasan adadin mata farar fata marasa ilimin jami'a kuma ma'aikata ya yi fintin kawo ga adadin farar fata mata masu ilimin digiri. To amma
ko a cikin irin waɗannan jihohin rukunin masu ilimin digiri na mata farar fata na ƙaruwa, marasa ilimin digiri na raguwa.
Wani ɗan takara ne zai iya lashe ƙuri'un matan? Matan sun bayyana muryoyinsu a yayin zaben 'yan majalisar dokoki na shekarar 2022. Mafi rinjayen maza sun zaɓi Republican, amma matasa masu kada ƙuri'a musamman mata an danganta su da ƙara Republican karsashi a mamayar da ta yi a lokacin.
Young women made the bigger difference.
Mata matasa ne suka samar da bambanci mafi girma a wannan rukuni na matasa.
Batun ƴancin zubar da ciki ya ja ra'ayin irin waɗannan matan matasa zuwa rumfunan zaɓe. To amma batun na zubar da ciki yana da tasiri hatta a wurin mata 'yan sama da shekaru 50 'yan Democrat.
Conversely, we see a ɓangaren Democrat mun ga al'amura kamar yin barazana ga demokuraɗiyya, haƙƙin zubar da ciki da haihuwa a matsayin al'amura da ke jan su zuwa rumfunan zaɓe.
Haka kuma akwai wasu al'amura da masu tattara ra'ayoyin jama'a ba za su iya tantancewa ba. Wannan ko shi ne ko ita takara mace wadda ba farar fata ba za ta iya samun goyon bayan mata masu kada ƙuri'a?
College-educated women tend to.
Akwai yiwuwar mata masu digiri su fita rumfunan zaɓe fiye da matan da ba su da ilimin digiri. Na farko kenan, idan kuma aka samu abu na musamman, wato dai akwai shauki game da wannan 'yar takara. Sanin cewa muna da mace 'yar takara na iya ɗan ƙara ƙarfafa wa wasu ƙwarin gwiwa.
Mata sun ƙunshi sama da rabin lokacin masu kada ƙuri'a, kashi 53 daga cikin 100 a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Kamar yadda yake a kowane zaben shugaban ƙasa, wanda zai nasara zai dogara ne ga irin rukunin masu kada ƙuri'a da za su yi fitar ɗango a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2024.
idan muka koma bangaren baki a Amurka kuwa kusan mutane miliyan 3.5 ne a Amurka suka samu shaidar zama ƴan ƙasa da za su iya yin zabi. Wasu masana sun ce waɗannan rukunin mutane za su iya taka muhimmiyar rawa a wajen sakamakon zaben da ke tafe.
Silvana Guedes bata jima da zama ƴar Amurka ba. Mount Vernon inda ya kasance tushen shugaban Amurka na farko George Washington aka yi bikin ta na shan rantsuwar zama ƴar ƙasa. Na kwashi shekaru ina rayuwa a nan, don haka me zai hana in zama ƴar ƙasa kawai? Kuma hakan aka yi. Guedes ƴar asalin ƙasar Portugal ce, sannan sama da shekaru 20 take zaune a Amurka. A watan Nuwamban nan mai zuwa ne Guedes za ta kada ƙuri'a a karon farko. Ina bibiyan al'amuran siyasa a kafafen radio da talabijin, sannan ina bibiyan muhawarorin da ake yi. Takaice ma, na bibiyi muhawara ta ƙarshe da aka yaɗa ta tashar Univision. A gani na yin hakan yana da muhimmanci, saboda yana bani damar fahimtar alƙiblar da suka dosa, manufofinsu da kuma irin matakan da za su ɗauka. Sannan masana sun ce sabbin zama ƴan ƙasa da suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su iya taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba, musamman ma a manyan jihohin raba gardama. Mutanen da suka zama ƴan ƙasa sama da 600 ne suke zama a jihar Georgia bisa bayanan Rock the Naturalized Vote Project. Sama da 400 a Michigan, sannan aƙalla 665 a jihar Arizona. Manuel Pasto shi ne naibin jagoran shirin a jami'ar South Carolina. Yace,
in a state like Arizona, people
a jihar Arizona, mutanen da suka zama ƴan ƙasa tsakanin shekaru 8-9 da suka shige sun kunshi kaso 2% na mutanen da za su kaɗa ƙuri'a. Sannan idan baki manta ba, a Arizona a 2020, ratar da ya kai ga nasara a jihar ɗan ƙalilan ne. A faɗin Amurka baki ɗaya, an yi kiyasin cewa mutum miliyan 3.5 ne da suka balaga waɗanda suka zama ƴan ƙasa tun daga zaben 2020 bisa bayanan ƙungiyar National Partnership for New Americans.
Gidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na.
Ubangidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na.
Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaure majanyin da za ya san cewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gincire kwana.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Yamfayiniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yau da kuma shirin su DOA ba sa ni na ba. Muryar Amurka yau ta